بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today Allah is explaining to us in His book, the Quran, that the worst example, or those people who will deny and reject Allah's signs, are the worst example, and that they are only being unjust to themselves. Yani whoever will reject Allah's sign is a bad example. He can never be a leader. People can never copy him. Also, those who believe and then reject their faith, they will be a bad example to others. Allah in the last verse, He gave the example of those who will reject signs as those like dogs when they are panting in a very hot situation. Allah told us that the person who is really guided is the one who Allah has guided, and the one that Allah has led astray, they are the losers. Allah also told us that He has created specifically for hellfire some of the jinn and men, many of them. They have hearts, but they don't understand with the heart. They have eyes, they don't see with them. They have ears, they don't listen with them. They are like the animals, livestock. In fact, they are more astray than the livestock. Those are the people who are headless. Allah has very beautiful names, best of names. So you should ask Allah, or you should pray to Allah, you should supplicate to Allah with His name. And if you leave those people who are meddling in His name, Allah will really recompense them for what they have been doing. When you want to pray to Allah, Allah has beautiful names, the best of names. You should call Allah with the name. Don't call Allah with any other thing. Don't call Allah with His creator. Neither angels, no prophets, no human beings, no saints. Call Allah directly. He listens and He answers. You should not call Allah with any other name which Allah has not sanctioned. Allah has beautiful names. So many of them were mentioned in the Quran, and many more in His hadith, which is narrated from the Prophet. Allah said, from among the people Allah has created, after telling us that many of them are going to hellfire, He said they are those who guide with the truth and who are also doing justice. We pray to Allah to make us among these people who guide with the truth and who are also on the right path of the justice. But those who will deny Allah's sign, Allah has a way of lowering them so that He will catch them in the end, from where they will never know. Allah has a trap for them, and He will gradually draw them to the trap. And also Allah will give them respite, for His plot is very effective. They cannot escape when Allah intends to catch them. These are the verses we hope, inshallah, today to deal with in the tafsir in Hafsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, yo Allah kaumu bakwai ga watan Ramadan shekara 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke 23 ga watan Mayu shekara 2018 shekara ta miladiya. To har yanzu dai muna suratul A'raf, muna aya ta 177. Allah yake cewa fa'a masalan liqaumin alladhina kazzabu biayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun. Fa'a nan aka ce bi'sa masalan, wato tir da misali, ko misali ya munana, misalin suwa alqaum wato mutane, ai misalin qaumi misalin mutane, alladhina kazzabu biayatina, wa inna lakum qaryatan da ayyuhum wa anfusuhum alhali kawunan su ne kanu yadhlimun, suka kasance suna zalunta. بالتكذيب لأن وباله لا يتخطاها وتصنع ظلمت كنسو بالتكذيب بالحريتا ودعاوين الله دوميني دومين أقوز وتمثيبا دبلائن دزيزو دقوانا كريتا وبايا وشي وكيكري وإن لا يمكن دستي كابلشي فيكونون بذلك ظلموا أنفسهم صبر عكسو كنسو سكي ظلمتا دومين وندقين إيماني إن مثيبا تازو كنسو ذات الأياء saboda haka kan shi zalunta bai zalunci kowa ba. Bi man'iha ma tastahiqu law amilu bil ayat, domin sun kange kansu daga abinda zai zama ya wajaba a kansu da sun yi aiki da wannan aya, wato na ɗaukaka daraja a duniya da kuma na'im a tashin kiyama, wato da sun riƙe wannan aya sun aiki da su bi duni taharihin, ba tare da karkatar da su ba, da Allah kaɗai san iyakan matsayin da zai kai su. Wannan ya nuna kenan wanda ya ƙaryata da ayoyin Allah to kanshi yake zalunta, bai ci kowa ba. Sannan wabal, in musibar abun ta zo kuma kanshi za ta tsaya masu ƙaryatawa. To bayan haka kuma wanda aya ta zo mishi ƙaryata, akwai kuma wanda sun yi imani, bayan imanin su kuma cikin imanin nan kuma sai su juya su kafirta. Shine Allah ke faɗa mana a surata Al-Imran, kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqq وجاءهم البينة والله لا يهدي القوم الظالمين. يا الله زي شريد متاني كفروا بعد إيمانهم, متاني كافر تبع إيماني, أنا كافر تبع إيماني, باي إيماني أنا كافر تبع متاني نردة متاني نبرد الدين متاني نزوع ونلوك تسمع جن كين ين الدين سما ردة. فإن هلا الله ينونا من فاء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا, wato mutanen da suka ƙaryata da ayoyinmu sun zama mummunan misali. Bari wata aya da ta wuce an nuna mana wanda Allah ya bashi ayoyi sai safule daga wannan ayoyin yayi abin da wani shirke su, Allah ya ce ta masalil kalbi, kamar kare yake. To ku duba al'ummar da ta bar addinin musulunci, da tana musulunci, tana shari'ar musulunci, akwai tsafta a gari, akwai kunya, akwai komai, sai ta zo ta bar addinin musulunci. Allah ya ba mu misali wanda ya bar addini bayan ya zo mishi ta masalil kal, in tahmil alayhi yalha aw tatruku yalha, kamar kare. Kun san da karnuka suke sun taru, in ka jefa wa karnuka ga sunan abinci su ci, ya suke yi, za su tsaya ne wannan ya ci a hankali ba wannan wawa su wannan tuggalau fi sabilillahi, wani ya duba rayuwar mu hadde mu yan arewa, akwai tuna da bambanci da rayuwar karnuka, akwai wanci da rayuwar karnuka. Kai yanzu ka zo da shinkafa, na tuna lokacin da Alhaji Ahmadu Can Cangi yake kawo trailer cike da shinkafa, ana sai an sa yan sanda da soja, mutane ne kawai za a ba taimako, amma sai an sa yan sanda da soja. In ba haka ba me wawasan karnuka za a yi? Kai wani zai iya ɗiban buhu biyu ma ya rike in zai iya, da alhali ga wasu masakin, ko fahimci abin da nake nufi? To me shine misali ya munana, in mun duba rayuwarmu mun kusa zama karnuka fa, al'umman ma fa, domin babu tsari al'amarinmu, rayuwar karnuka muke yi. Komai namu hayaniya, komai namu haushi, alhali al'umma ce wadda yake ya kamata ta zo ta zauna kan teburi, in akwai ma saɓani a zo a zauna kan teburi a warware abu. Ta ma ba haka ba, me ya kawo wannan abu? Rashin barin addinin musulunci da ƙaryatawa da ayin Allah.
ba mun imani da su bane ko menene ban sani ba Allahu a'lam to shi yasa rayuwar mu ta gurbace in kuma muna so Allah ya dawo da mu a insaniyar mu mu dauke mu daga wannan tabi'a ta karnuka ya maida mu mutane in kuma mun ci sa'a ya daukaka mu ma ya ba mu rayuwa mai tsafta mai kirki irin ta mala'iku to lalle sai mun dawo Allah mun tuba mun yi imani da ayoyin shi mun yi aiki da su kuma ba kawai a karanta ba a yi aiki da su karantawa yana da sauki daukan yana da sauki amma aiki da shi shi ana ake so lima taquluna ma la taqulun magana na da sauki amma aiki Allah ya ba mu ikon aiki da ita man yahdi Allah to man yahdihi Allah wannan wanda Allah ya shiryar fa huwa al-muhtad wannan shine wannan shine shiraye duk wanda Allah ya shiryar shine shiraye ai man yuwaffiquhu Allah ila al-iman bi ayatihi wanda Allah ya bashi dacewar imani da ayoyin shi Allah wal amal biha kuma ya aiki da wannan ayoyin biduni tahrifin ba tare da ya karkatar da wannan ayoyi ba zuwa wani garadi nashi na zuciyar shi wala taghyir kuma ba tare da musanya su ba fatan fatafu bidhalika basiratuhu in yayi imani sai kuma Allah ya ƙara bude mishi bubbude tan fatu Allah ya bude mishi basira lidala'ilul huda alkauniyya sai Allah ya bude mishi basira ya ga dalilai na shiryarwa na rayuwar duniya alkauniyya wato ta duniyar nan wa yaqbalu dalailul huda haka nan kuma ya karbi duka dalilai na shiryarwa sirri salat na manzanci wato duk aya ta zo sai karbi Allah zai bude mishi basira ya gane aiki da ita kuma fa huwa almuhtadi shine wanda yake ya shiryu haqqan da gaske wal wasilu sidqan kuma shine wanda ya sadu da wayannan ayoyi ya fahimce su da gaske wanda yi imani da Allah to haka Allah zai taimake shi Allah ya shiryar da shi kuma allazi ya'rifu at-tariq wa yasiru 'ala as-sirat wannan zai gane hanya domin ma gane hanya wata ni'ima ce sannan kuma binta kuma wata ni'ima ta biyu domin wani ya gane hanya amma binta shi da matsala wurin shi domin in ya bita shi yana gane akwai matsala ko talauci ne ko wani wahala ko sai ce a'a wannan ba hanyar bi bace amma ya gane ta amma wanda ya tsaya imani da Allah da ayoyin shi sai Allah ya nuna mishi hanya ya fahimce ta sannan kuma ya bashi ikon binta Allah ya ba mu ikon bin wannan hanya ta gaskiya saboda haka wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar fa ulaika humul khasirun wayannan su ne wanda suka yi hasara wallazi yadulluhu Allah wanda Allah zai batar la yuftahu qalbuhu Allah ba zai bude mishi zuciya ba wala yastakhdamu aynuhu kuma haka nan ba zai yi aiki da idanun shi ba wa uznuhu da kunnan shi fala yara nura ba zai ga haske ba wala ya'rifu at-tariq ba zai san hanya ba fayabqa mutakhabbitan fi adh-dhulumat zaka ga ya ragu cikin duhu yana ta ban kaura wato yana cikin imuwa shine takhabbata ya zama yana cikin imuwa ya rudu haitu hatta yaktira nafsahu hasiya ya hasara min kalshi wa ma hama malaka duk abun da mallaka fa huwa haba ya zama duk kura aw hawa koko ya zama iska fa huwa taqibun li mithli ash-shakhs alladhi ataahu Allahu li'ilma wa lam ya'mal bi muqtada to wannan fa biyo wane da bayani akan misalin mutumin da Allah ya bashi ilimi wa lam ya'mal bi muqtada amma kuma bai aiki da abinda wannan ilimin yake bukata ba ko ya hukunta duk wanda ya zama haka to ya zama misalin wannan tunda nan Allah ya ce man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi wato Allah ke shiryarwa innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya miki baka in shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so shi yasa Abi Talib da Abu Lahab amma annin Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kusan mutane da shi yayi su karbi musulunci amma ina sun ki domin da da shirya na hannun mutum da Annabi ya sa su shirya to haka shi ma wannan duk wani mutum zai ga a cikin iyalin shi ko ƴan uwan shi ko dangin shi wani ya fandare ita mai wa'azi
domin shiriya tana hannuwa Allah kuma wa'azi kuma kun koro kon Allah kuma Allah ya dawo da hankalin shi ba a tura imani da karfi sai a hankali da lallashi da roƙon Allah kuma duk yanda mutum ya fantsare duk yanda kaga mutum yayi nisa fantsarewa ka ku yanki kaunar Allah ku bi shi a hankali wata rana sai dawo sannan kuma duk yanda kuka ga mutum shirye shi ma ku ta mai addu'a Allah ya ci gaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا wato a wannan zamani cikin addu'a da tazo cikin Qur'ani mai muhimmanci shine ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب me yasa dole annabi sallallahu alaihi wasallam yace badaru bil amal fitan ku yi gaggawa ku yi ayyuka tabi wasu fitnoni za su ka ta ayyul laylil muzlim kaman bangare ne na dare mai duhu يصبح الرجل فيها محمي ويمسي كافرا متن يا واي غري لافيا لو ده ايماني شي كافين مليچه يا كافرتا وني شو كما يا داو غدا لافيا ده ايماني كافين اسوبا يا كافرتا يبيع دينه بعرض من الدنيا الدينين غبا داي زي دوك لا يحدا شي ان غبا ني دنيا فتنا متن زي تشنجا تكانن دري ده رانا قرشن زمان دن فتن كون غمنا cikin zamanin fitna mutane na sayar da addini saboda haka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innan tana da muhimmanci ikhlasal mutun yayi ta mu yi mudawama akan ta wato wanda dai Allah ya shirye shine shirye shi yasa kullun quluba sallamu ihdina siratal mustaqim wa muke ruku Allah mafi karanci so biyar kana roƙo Allah Allah ta shirye da mu hanya madaidaita domin shirye Allah ya ce shirya wannan shi yasa kenan gaskiya in kaga mutane sun fantsare suna yin abin da aka rubuta musu ne kada matsalan fantsarewar su kuma ya hana kai kuma istiqama ka tsaya kan hanya domin abin da yake muhimmi shine kai ka tsira ranar tashin kiyama sai dai me lurar da su yana cikin tsirarka domin duk lokacin da ka kira mutane da hanya mai kyau suka fahimci addini suka shiga to Allah zai baka lada kaga kenan kanka kake wa aiki ba Allah kake kokarin shirawa ba sannan kuma wanda Allah ya fatar shine wanda yake cikin hasara Allah ya shirye da mu da tsare mu daga cikin wannan hasara ta fata wala qadara ala kamar yadda Allah ya nuna muna shi yake shirar da mutane kuma shi Allah yake batar da mutane amma kuma in ya shiryar da kai falala ce kyauta ce tashi in ya batar da kai kuma adalci ne nashi domin me kai nashi ne yanda yake so da kai wato asalin Allah yadda yake so da kai shine adalcin shi bari lakin bada misali wannan amma ba ana hadawa da Allah bane subhanahu wataala amma yasifun yara ne suke wasan kasa kun san wasan kasan nan sai wani yayi tulin gida ko wani ya hanya haka ko sai aka kare wasa sai yaro ya shuri wannan ginan da yayi yayi lafi ba shi kai shi ba amma da wani ne je shure mishi fa akwai matsala ko amma tunda shine ya shure dan zai tafi gida dai laifi ba ko to wallahi haka in Allah da duka duniyar nan gaba ɗaya dogon zai samu wuta Allah bai yi wa kowa laifi ba domin kayan shi ne ya kona kayan wani ba so ka san Allah ya nuna maka gaskiya ka gane gaskiya ka ƙara godewa Allah da ya zabe ka cikin wanda ya nuna wa gaskiya ba za ka yi wa Allah gori ba ko kai ma wani gori hikima ce wato rahma ce ta Allah da saka saboda haka sai yau Allah yanzu kuma Allah ke nuna muna wala qad zara'na khalaqna Allah ce lalle mun halitta li jahannama domin jahannama kaseeran min aljinni wal ins inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane da yawa gashi kana tudanya da mutane kuna abubuwa wa'ansu sunan fa da yawan su Allah ya yi su ne musamman dan ya kona su ranar tashin kiyama kuma cikin su ne Allah zai maka jarabawa domin takudiya da su da rayuwa da su su dama Allah ya yi su jahannama son lokaci kada ka yi mamaki kaga mutane suna mu'amala kamar dabbobi suna abu na kafirci wanda kace insan ma mutum bai kamata yi ba domin wasu Allah ya su dinga jahannama Allah ya tsare mu to me yake da shi lahum qulubun suna da zukata la yaqawuna biha ba sa fahimta da wannan zukatan duk inda kai bayani alhaq ba sa fahimtan gaskiya walahum ayunun la yabsuruna biha suna da idanu ba sa gani da idanu wato ganin me ganin dala'il ala qudratillahi ko basra itibar wato idan kula da gani da fahimta walahum azan suna kuma da idanu kunnuwa la yasma'una biha alayat ba sa jin ayoyin Allah wal mawa'id da kuma yin wa'azi da ake yi fi ma'a tadabburin wa'ti'az ba sa jin wa'azi ji na tadabburi da kuma hankali da kula da wa'azin nan a dauki azi ba sa ji mutum ne da shi da kai kuna da ido yana da ido ga zuciya ga komai ana da shi amma shi zuciyar shi ba ta fahimta ba ce zuciyar shi ba ta take so wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila su kullum ba hago mutum ne kullum bakin abu yake gani bai ganin haske akwai mutane wanda Allah ya haka to me amfanin gaya muna domin ana gaya maka wannan ɗakin jarabawa wannan da kake ba kowa ne salihi ba kamar mutum ne zai shiga daji ga me yake da suna azaki ga mace zaiga sai ka ce to wannan zakin wannan daji ne da kake gani akwai fa muyagun namun daji ruwa akwai kada akwai kaza akwai kaza me yasa kake gaya mishi wannan abun ya akhudhul hawta dan me dauki me saunar shi dan kada ya fada ciki to haka Allah ke gaya mana saboda haka kada kai mamakin yawan mutanen da suka lalace kaseeran min aljinn wal ins mutane da yawa aljannu da mutane wanda suka lalace suka bace saboda haka kada kai mamaki sai dai abinda ake so fasta'in billah ka dogara ga Allah kuma fasta'in ka miƙe akan hanyar Allah zai taimake ka duk wannan yawa yawan banza ne in dai Allah na bayan ka to kai ne mai cin nasara ulaika kal an'am to wa'annan mutanen nan da Allah yi da aljannun nan su dai kaman dabbobi al'am su ne dabbobin jin dadi kun sa al'am guda hudu ne ko ku dai guda biyar ne illa ma yusla alaikum ghayra mahallu sayyid illa ma yusla alaikum wanda ya fita daga cikin an'am shine alade amma raƙuma da shanu da awaki da tumaki namun dajin namu ne wanda Allah ya sassara ma ɗan adam gashi da su yana kiwon su kuma yana cin su abinda aka hana mana ciki alade amma su arna ba su yadda ba suna can suna cin me suna cin alade to amma me yasa wa'annan aka ce kal an'am domin duk wani zai iya tara zakuna yana ciyar da su kuma zakin nan ya yi kamar da'a yana bin shi wata rana kai ne za ka zama naman shi ashe zaki yana da me wayo duk wani dabba amma wa'annan fani ya ce ka zo ka daure ta ka yinka ta tsammanta kana ba ta ciyawa kuma tana nan tare da kai tafi da ka ɗauko ɗan ka yanka tana nan ba ta me ba revolt ba ta wannan dolanci ne dolanci ba dolayen dabbobi kamar an'am tal an'am ulaika to wayannan kafuran nan kal an'am fi adam al fiqh wal basar wal istima ba ta da fiqh fahimta da zuciya ba ta da kyau ba ta gani domin ganin ba sa ganin ayoyi sai ganin alfasha da munkar shi kawai yake mishi dadi wastima'i ba sa son jin wa'azi sai dai waƙe-waƙe da ayyukan alfasha shine kawai dame shi balhum adal kai wayannan ma sun fi bacewa me yasa suka fi bacewa min al'anam li'annaha tatlub manafi'aha domin ita dabba tana neman manfa abun da yake mata amfani in ka zo da ciyawa da harawa zaka ga kai gudun ta zo tana neman shi ko wata haru min madariha in ka zo da sanda kuma za ta gudu domin ta san abin da ke cutar da ita wa ha'ula'i yaqdumuna 'ala an-nari mu'anadatan amma su wayannan kafirai sukan sun fuskanci za su fada wuta suna masu girman kai da musu saboda haka sun zama dolaye wanda zai je jefa kanshi cikin jahannama ya san kuskure yake amma mu'anadan girman kai dan dai kawai ba zai iya dawowa ya ce ga gaskiya ba to mafi yawan duka shugabannin ƙungiyoyin addini sai kaɗan suna faɗawa cikin wannan labari sun san gaskiya amma ba su iya jan mutane a zo a haɗe a yi gaskiya in addinin Yahudawa ne sun san gaskiya ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah sani kamar da suka san ƴaƴansu Nasara sun san gaskiya musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu kashi da yawa 73 duka kashin nan 73 in ba kashi daya ba duk ɗan wuta ne to akan kowace ƙungiya akwai shugabanni malamai wayannan sun san gaskiyar amma ba sa iya dawowa da wani abu na duniya to kun ga kenan wayannan sun fi bacewa akan shanu da dabbobi Allah shirye da mu bal hum adal min al an'am لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أولئك هم الغافلون ألا دكانش يتي شيد أهل تامفا يتي وإنن دكتي غني سنة دكتي أما باس فهمتا سنة دكتي باسا غني آيوين الله سنة دكتي باسا جين آيوين الله وإنن سنة غافلون غفل اللهم متاني متاني عند ستي واتو رقنا نو Allah da kansa yace tarikuna li ahmiyati anfusihim suna barin abin da yafi muhimmanci ga rayukansu wato ya bari Allah da kansa yace sune fasilallu Allah shirye da mu to nan kamar yadda na gaya muku dole mutum tun da nan aikin jarabawa ne ya gane mutane yanda zai sarrafa su mafi yawan mutane haka suke wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kai wa mutane mafi yawa da'a za su karkatar da kai daga hanyar Allah amma duk yawan sunnan inda za a samu wata kamar yadda a hadisi da zamu zo cikin ayoyin Qur'ani yanzu nan ma inda za a samu wata ta tsaya kan gaskiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma da kanshi yayi alkawari in za a samu kungiya umma ta'ifa ta tsaya kan gaskiya ba mai iya cutanta duk wanda ya saba mata ba yadda zai daita ita za ta samu nasara amma ta tsaya da gaskiya a riƙe littafi da gaske a bi abin da Allah ya ce da gaske kuma a yi komai ba don wani abu ba shin da Allah ya gaya mana wayannan mutane da yawa Allah ya yi su domin jahannama ba ka iya ta'ayini ka ce wani dan ka gan shi ya bi wannan hanyar jahannama ka ce lalle zai je jahannama ba ta'ayin kuma haka kuma ka ga wani ya riƙe gaskiya babu cewa wani dan aljanna ne babu in ba al-asharul mubashiruna bil janna ba mutane goma sahabbai da annabi cikin sahabban ma domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su kai dubu ɗari goma wahayi ya zo ya musu bishara ko da akwai wasu ƙari kamar irin su Bilal da sauransu akwai dai in ba su ba da aka ce ɗan aljanna ne ba wani mutum bani adam da za ka ce ɗan aljanna ne sai dai kamar fata shi yasa don ka ga mutum kan hanyar bata ba za ka la'ane shi ba shi da ainihin shi sai dai za ka la'ani kafirci za ka la'ani zalunci amma ka la'ani wane domin ba za ka iya sani ya yi ƙari da uwan jirgin shi ba haka kuma dan kaga mutum yana kan gaskiya sai dai kuma mai fata fatan Allah ya karbi aikin shi amma shi ma ba za ku yanke mishi cewa dan aljaba ne sai dai bambancin su biyu shine wanda ya mutu yana barna ba ka ba mai istighfari duk wanda ya mutu yana wa Allah shirki kada ka istighfari amma wanda ya mutu a zahiri ba ga yana shirki ba in dai musulmi ne to kuma wannan ka mai addu'a wannan ahkamu shari'a zahiri kenan amma batini Allah ne kada ya sani ran tashin kiyama ne mutane za su ga abubuwa Allah ya sa mu cikin masu'ada Allah ya sa mu cikin wanda suke cikin shari'a ba wanda za a yanke a ce dan aljanna ne to man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi ko to wani yace haka ka san kalbin shi ka san zuciyar shi ba ka sani ba sai dai ka dauke shi zahiran in ya mutu akan wannan kalma a ci gaba da mai abun nan istighfari amma in yayi wani abu na shirki to bai halatta ka ce wai zai zuciyar shi a'a wanda ya mutu yana shirki da Allah ba ta ba mishi istighfari Allah tsare mu
To
ko za ka sake sai su cire tare ولله الأسماء الحسنى
ولله الأسماء الحسنى
to sai Allah ya ce wallahi al-asma'ul husna kuma al to wa min al-inhiraf an tariq al-huda daga cikin wato karkata daga hanya wanda yake ta shirya du'a Allah wato ima Allah addu'a bi ghairi ma ruya min asma'ihi kai addu'a ko ka kira Allah da wani abu ba wanda aka ruwaito daga cikin sunayen shi Allah ba wa min al-huda kuma yana daga cikin shirya addu'a'uhu kan kiran Allah kana addu'a da shi ta'ala madaukaki bima anzala ala rasulihi da abin da ya sauka akan manzon shi min asma'ihi da sunayen shi wato yana daga cikin karkata ma kai ka roki Allah da wani abu suna ba wanda Allah ya ce ayi ba wato dan da'a ga Allah domin ba wanda ya san kun yanda Allah yake laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir baka san yanda Allah yake ba saboda haka protocol na kusantan Allah ma sai shi ubangijin ya gaya ma ga yadda za a yi yanzu za ka je gaban president akwai wani protocol officer zai gaya maka yadda za ka yi ba wai kai haka za a buwa ba kuwa kai ka je ka samu president ba zan gaya maka yadda za ka yi protocol ba muna misali su da Allah bane ko kaɗan mutane ne kamar mu abin da ake nufi don ka fahimta ne ba ka kusantan Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da Allah daga shi kanshi ya ce a kusance ni da shi in ka kusance shi da abin da bai ce ba to baya su ba ibada ba ne kamar yadda muka ga junanmu yanzu fadar sarkinku za ka shige ta haka kawai ba wanda ya ce a kira takalmi amma za ka shige ta takalmi za ka sha duka wurin dogarai ko ba haka ba domin shi sarki ga protocol din wurin nan ka cire takalmi can ko abinda nayi magana jiya dukawan ne nace ku bari tunda Allah ya ce a hana mutun yazo sarki wa assalamu alaikum ku zazzauna kan kujera ka ba su mutunci su baka mutunci za su so ka su kare ka amma mutun yazo ya fadi a gaban ka yana jiyawa a zuciyar shi baka san abinda yake faɗa ba to protocol na addu'a sai da Allah ya bayyana to ya yake bayyanawa ko ya faɗa a cikin littafin shi ko ya gaya wa manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yanda nake so a kira ni ko ga yanda nake so a bauta ko shine Allah ya ce wallahi al-asma'ul husna lalle zuwa ga Allah ne sunaye mafi kyawu kun ga an ce mafi kyawu ba masu kyau ba a'a wanda suka fi kyau akwai ismu tafdil ne nan al-husna wato zai kuma Allah na da wasu sunaye amma ga Allah yana da wasu su yana da shi at-tis'atu ko al-warid bihal hadith kamar yadda hadisi yazo cewa Allah na da sunaye 99 man ahsaha adkhala al-janna duk wanda kewaye da wayannan sunaye 99 to zai shiga al-janna kamar yadda yazo ko fad'uhu wannan umurni ne daga Allah rabbul alamin zuwa duk mai neman tambayar Allah aya ce muhkama cikin qur'ani mutawatira ba mai shakka wannan fad'uhu biha dinnan ko yani asammuhu wato ku sa mishi suna da ita ko ku yi addu'a da shi biha babu wannan bil isti'ana ne babu al isti'ana ne fad'uhu biha in za ku roki Allah ku yi shi da sunayen shi wanda suka fi kyau wadaru utruku haka nan kuma kubar allazina yulhiduna min alhada wala hada yamiluna an alhaq kuma ku bari wayanda suke karkatawa fi asma'iyya cikin sunayen shi me karkata cikin sunayen Allah haisu ishtaqu minha asma'a alhakim wato sai aiki wani sunan Allah sai daga cikin shi a famɓaro wani suna a sama wani gunki kallat min Allah mushrikai sai suka samu allat daga Allah wal'uzza min al'aziz wa manat min al-mannan wato da a ɗauko sunan Allah a murguɗa shi a canja shi a ba wani abu wanda ba Allah ba wannan ilhadi ne fi asma'i to akwai wani ilhadi wannan ilhadi lafzi akwai ilhadi ma'anawi Allahu huwa al-khaliq Allah shine ne mai halitta to kai kuma in ka ba wani abu halitta kai hadisi sunan Allah domin Allah shi kadai ne mai halitta to mutane nawa ne suke imanin akwai mai halittan wani abu ba Allah ba akwai su za mu zo mu bayani su insha Allah a cikin musulmi ma sun tsammani akwai mai halitta wani abu fa dazun da aka turo mu ko da shi wannan arne ne amma musulmai na yi mutum ne ya kashe matar shi Oshodi ne ko ina ne a Lagos aka turo mu yanzu nan ya kashe matar shi cikin dare ya sa ta cikin katon bokiti yana so kawai dai wai zai tsafi da ita cire kanta da mamanta da wasu abubuwa cikin dare mutane suka hango shi aka fito ana ɗaukar shi shi ma dai bai iya kani ƙarshe ba na san dai sun kashe shi yanda ake dukan shi na san dai mutuwa zai yi mutumin nan me yake so ya yi ritual wai zai je a maida ita ta zama kuɗi kun gane amma dai akwai musulmin da ke haka to duk wanda ya imani matan nan za ta zama kuɗi yana da wani khaliq ghair Allah yana da khaliq domin me jikinta ne zai koma kuɗi koko za a je central bank ne kamar yadda maciji ya haɗe kuɗi a wunare a ɗauko kuɗin sun yi imani ne wai in kai qurban kai kaddama irin wa'annan abubuwa zuwa aljannu aljannun ne suke iya halitta kuɗi kun gane sun samu wani khaliq ghair Allah aljanni bai iya maka komai bai iya halitta komai a ce kun ga wa'annan mushrikai ne shirkin su ma ba na sihirin kadai ba shirkin su na imanin cewa akwai wani ke iya halitta kuɗi domin ga America treasury ba za su ce wai dala ya bace ba central bank ba zai ce kuɗi ya bace ba duka bankunan ba za su an sace kuɗi ba kuɗi na nan to ina aka samu wannan kuɗin da aka yi wannan ba sa kuɗin ya kashe matar shi fa matar shi ya kashe shi kuma gashi yanzu an kashe shi an gan shi an hango shi shi mai irin wannan aqida dabba ne baya tunani inda wani abu na yin wani abu da Yahuda wannan sun fi mu amma Yahuda ba sa yin wannan ba za ka je Isra'il ka ji an yanke dan wani ba kuma wannan ba coci ke koya shi ba ba taura ke koyarwa ba
ba Qur'an ke koyarwa ba addini ne na Afrika maguzancin mu na Afrika shine yasan a yanka mutane to gashi wani suna musulmi har ba su maguzanci ba wani suna kirista ba su bari wani na babar maguzanci ba kuma kakkaye mamaki sai ka samu mutum yayi boko ya gir amma yana nan da wannan maguzanci ya tsammani in an kama yaron wani aka kwakule mai ido zai samu mulki ko zai samu kudi ko asirin shi ba zai tono ba maguzanci a cikin kasar mu to ya za a fitar da shi ne sai an koya mutane addini sai an koya musu tane tauhidi ya zama wajibi mu koya musu Allah ya shirar da mu to saboda haka akwai ilhadi a ma'ani wa qala ahlul ma'ani me masu ma'ana wato malaman da suka san ma'ana al ilhad fi asma'ihi ta'ala anna tasmiyatuhu mimma lam yusmi Allah bihi nafsuhu ka kira Allah da wani sunan da Allah bai kira kanshi da shi ba ولم يرد فيه نص من الكتاب ولا السنه كما باو نفسي da yazo daga littafin Allah da ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li anna asma'uhu ta'ala kulluha tawqifiyya domin sunaye su tawqifi wato sai an ruwaito ba a ijtihadi ba a qiyasi sai da an ruwaito wannan suna ne na Allah fa yajuzu an yuqalu ya jawwad zaka iya cewa Allah ya jawwad kana nufi ya mai kyauta da yawa wala yajuzu an yuqalu ya sahi ba ka ya sahi ba ma'ana su daya jawad da sahi ma'ana su daya amma ba za ka iya cewa ba kuma ba duka aikin Allah bane kamar yanzu Allah ya ce wa makaru wa makara Allah ko to a'udhu billahi ba za ka ce wallahi cikin asma'uhu za ka ce sunan al-makir ba za ka ce ba domin ba cikin al-husna ba za ka roki Allah da shi ba ko ka ce ad-dahik Allah yana dariya duk wani abuwa an ruwaito su sunan amma tunda ba a nuna da shi zaka kira shi da su ba haka nan ba zaka kira Allah da sunayen ko da aikin shi a falihu ba sai ka tsaya da wani suna ke kiran Allah to kuma nan da Allah ya ce fa da uhu biha wannan biha din nan babul isti'ana in zaka roki Allah da wani abu to kai amfani da sunayen shi masu kyau domin kai amfani da mutane da sunayen mutane masu kyau to zaka samu abin da kake son bukata wurin Allah sai jizihim ko sai jizu fil akhirati jaza'an wato Allah zai saka musu masu wannan ilhadi alahira jaza'an wato sakamako ma kanu ya'maluna min al ilhad abinda suka ce suka kasance suna aikatawa min al ilhadi wannan aya ta kore duka iban sai me yasa ake ma wani rigima tsakanin mutane ba hal yajuz wa za kai addu'a ka saka sunan wani ko mala'iki ko wani abu me yasa aya ta zo zugudun daga sab'a samawat jibril ya dauko ta akan muhammad sallallahu alaihi wasallam walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye mafi kyau ku roki Allah da su wai mutum wani dan adam da Allah ya yi shi kamar me zamu ce eh ina da rigima aya ta zo in za ka roki Allah ga sunaye 99 ba ma daya ba 99 ka zabi daya wanda kake so ko ne dace da talab dinka ka roki Allah da shi zai ansa ka ce a'a sai ka fara tambaya hal yajuz in hada bi najahin nabi hal yahud in hada bi kaza Allah ya ce biha bi asma'ul husna ba bi jahi wani ba ba bi khalqi wani ba ba bi khair wani ba biha bi asma'ul husna akwai wani abu aka ce eskimos mutanen da suke kan kara wannan kissa ce muka karanta tsakanin wata yarinya da uba kissa ce eskimo an ce sunan kankara domin su da'iman cikin shekara duka cikin kankara suke saboda haka suna da sunayen kankara 50 suno eskimo suno suna da sunaye 50 shine wata yarinya ce tambayi ubanta ha to irin bata ga hankalin yanzu eskimo kuma suna da sunaye snow tasno da yayi sakoko sai ya ce a'a wato mutane duk lokacin da suke da ihtimami suke da kula da abu sai su kara mai sunaye yayawa
abun da ya damu mutane in ya dame su to zaka ga kuma wannan abu suna da sunaye da yawa domin yana da zahira iri-iri yana da zahira iri-iri wani suno din kamar auduga yake wani kamar ma dutse yake karfi wani kowane yana da nashi ne suna domin ihtimamin su sun kula da menene suno yake wato ihtimam shine aka samu wani mufakkir muslim sai ce to kun gani mu addinin musulunci domin kula da ubangijin da muke bautawa har yana da suna nawa 99 wato ya nuna kenan duk abin da ya dame ka sunan shi na da yawa saboda haka wurin Eskimos da yake suno ne ya dame su shi yana da suna 50 amma mu da yake Allah ne ya dame mu Allah mu yana da suna nawa 99 wato dan kula da Allah da kuma son ubangiji da kuma son bauta miji ya kai gashi Allah ya ba mu sunaye 99 mu yi tafkiri a cikin su mu roke shi da su mu ga kudurar shi mu ga abubuwan shi 99 to turawa me ba me dictionary zai duba prostitutes karuwa wurin karuwa prostitutes in kana neman synonyms wato turawa sunan karuwa a wurin su masha Allah sunaye iri-iri na me na karuwa ne ke ne dame su zina domin zina ta dame su shi yasa karuwai suna da sunaye iri-iri to amma mu da yake Allah ne ya dame mu muna da sunan Allah nawa 99 to ya za a yi waɗannan sunaye ka tsallake su ka ce kana neman shirya wurin Allah kuma har ya kai ka ka saba da protocol na addu'a kuma da aka ce tauqifiya kada kai tsammani hankalinka ya baka cewa a ai kana ƙoƙarin kyautatawa ne in an ce abu tauqifi wato an tsayar da shi akan nassi me yazo cikin littafin Allah me yazo cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai babu qiyas babu ijtihadi babu wani abu sai dai abin da zo nassan saboda ka in kun duba duk addu'o'in da aka ruwaito cikin Qur'ani daga rabbana sai allahumma ko haka ne in ka duba ayoyi daga rabbana sai allahumma sai kuma a kare da wani sunan Allah ya hannan ya mannan zaka dai an kare da sunan Allah to haka addu'a take wadda ka tsaya wurin Allah kai tsaye amma kai kara wani abu daga wurin kanka to wannan kuskure ne muna so akwai wani bawan Allah kabilar Ibo ne kuma abin nan ne wato shugaba ne a church ya dauki addinin musulunci to ya kwana biyu a can wurinmu a santa sai na ce ya zo ko da minti biyar ya muna ya muna bayani na me yake tafe da shi koko menene matsalolin su game da musuluntan da suka yi kire mai wannan abun fashi ko akwai tell them your name briefly your mission and what you expect from Muslim Ummah
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam. Let me introduce myself by saying that I am Imam Isa Al-Amin
Al-Mahdi.
The former seminary, Roman Catholic seminary. I left the Roman Catholic Church because I could not cope with the state of celibacy and the hope of poverty in the rest of life. I was called by the former primate, Anglican community, to be a priest founder. Now I became a priest of the Anglican Church in Nigeria. Start back for 25 years. I'm a fellow of the church. I'm a national. And I introduce my inspiration to my boss, Bishop of Lagos. that I had a conviction to serve God as a Muslim. Here's why. I said because my passions and my experience showed me that this is the best of me. He said I'm talking nonsense. That is Satan's religion. He said I should go and fast for 21 days and that voice will stop. I went. I'm not going to pray for fasting. I'm going to fast too. But the more I fasted, the more I heard the voice. Father, me as a Muslim. I will use you, serve me as a Muslim. I went back to my bishop. He said, that was your thing. That was your thing. We sent you to London, we went to America, we sent you to the West End, and said, everything you have died, now you want to be a Muslim. Don't worry. Put it in your life. And put it in your life, maybe to the letter spam, call a Christian American church, a comment in about the virus. To come immediately and take over my church and every property. When he, before I landed back to my parish, see the animal, chaplain, you're supposed to hand over to me. I said, no problem. I handed over the documents and everything. And there's a mission he brought the chief that they bought for him in 2014. And he started, I refused to leave. If they use their influence, Anglican church or the church's power.
Okay, what problem now?
Now that's why you face. Based on the persecutions and the troubles, the police authority in Lagos asked me to leave Lagos. They leave Lagos from where? Because I was born in Lagos, bred in Lagos, father in Lagos, I don't know any other place. So if you agree to what I said, I'll give you a news to Dr. Musa Muhammad. This is not important. And so they really gave me the letter and flew me down to Funabashi for them. And Sheikh Musa came and welcomed me. Went to the Shinan Mosque, had all the stories, said that the town was not fight, then stop going to God, drop from God everything, I will help you. And then he said, let the children, they will go to the International University in Africa, Sudan. I said, okay, you are paid to the house. I said, okay. God was helped. Unfortunately, that is not as well known. You know that point is that for everything, Jahannam. Hellfire was in the
room. Jahannam.
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 So, this is the story. I didn't know what to do with it. I went back to Lagos. The authority in Lagos said, you are not sleeping here. They gave a letter to Professor Elijah, nothing was done. And since the death of the Sheikh Imam Babia, they were telling about the chief. The worst was that the chief and they are complaining that their life is standing still and that they couldn't go back to school. That is what is happening. So I said, well, so when I went back to the court, they said, okay, you have been to us, you have been to the work. Letters. I don't think of my man said no, you're not going to go to heaven. When you go, they go to the mosque also from the mosque. Then the man tells them to listen to the sheikh to me. I had a sheikh who said no. There's no much about the sheikh. But for 2 weeks they go, they gave me money and I came back here. And what happened? I passed some protocols there and I was asking them to that person. I have been there with a young man who is running there. And I learned really possible. I was able to see the sheikh last Friday. And that was it. I didn't. What a nice man. Number one, there's nobody has paid for the house. You know, my children are dying. One of my children, as I'm talking to him, is carrying a Kokoji. He gave a scholarship to me there. And you know what? That is the way we teach Christians. The church gives to.
That is what I want to
hear. Out of the mosque and bring them to the church. That's the end I want. Give me this one, give me one. Give me this one, give me that. We are going to mission the church growing. The church is a powerful business man. And I have to be one of the chairman there. Now that I'm here, I always told this, I don't know, my children exposed me. They went to say they are still, they were talking to one pastor in America. now we've had that man talk to Sibiria. Come, this man I'm calling in Bikri. Their father is already stupid. How much can you learn fasting or on something? Anywhere different, that's your but your mouth is big, you can't feed. You go and you come back begging. And you shall see that prayer is off. But I don't believe it was. So yes, I'm supporting the chef. Because I've decided no retreat, no surrender.
Inshallah. Okay, actually, you didn't know you are coming today to speak here. Did you know that?
I didn't know. The
man.
I'm a banner here. And this is my intention, my motive, my vision, my ideas, my goal, my target, my all of them is here. One to nine. The little I knew in India was talking about Sheikh Musa before he died. And I've been running in that place. I won't be there. This is half of Nigeria. All this place is one person, me. This is me in my former church as a Christian. I'm not a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. This is me now. They say I should go back to the church, make money, and come out and establish myself in the midst of the woman. I say, what? If you go back to the church, they'll finish it on and out. In fact, for the day and hour, they have money to move the man at the clinical center. This is a play order very well.
Okay. Okay, thank you.
And what about the person? I think I need 4 months for the last 4 months. Guys, 4 months. Let me drop the fire. I want to move from state to state. Tell them the truth about Islam. But that's maybe you are using that on the time of the I'm telling you now, it's the best. Salaam alaikum.
Okay. Jama'a wato yanzu sasin shi kusan biyu ko a nan center ya ta hankuri yana neman taimako nan mutum ne da ayaya da abubuwa ya bar wannan abu ya zama musulmi yana son musulunci yana so ya taimaka wa musulunci yana santa kwanaki sai kwana biyu kafin azumi ya zo ya same ni nace ya hankuri zan samu wannan abu zan baka akwai wani bawo Allah ya komando ya bada 150,000 naira wannan 150,000 zan ka in bashi gaba daya amma me ba komai bane ina ga yawo masu kudin mu da shugabannin mu da masu halin mu da educationists din mu fi sabilillahi in wani limami ne ya zama krista ya za su yi da shi to amma jibu din su zo sai mu watsi da su mu yarda su ba taimako kuma wannan da Allah malam Sanusi Khalil kai ka iya bayani ka muna bayani a azumi a tafsiri ka kwankwasa su dan boko nan wallahi Allah ya kiyaye. To ina muke? Ga wani bawan Allah ya bada littattafan masu musulunta guda 100. To ko mun ba su ko malam da ya masa addu'a. To Allah ya saka mishi da alheri. Wata kuma bawa Allah ta bada 300,000 na barayu to 200,000 na masu musulunta Allah ya saka mata da alheri ina Umar kaunar na masu musulunta shi addama an bada 250,000 bukatun shi daman da yake so mun tambaye shi yace 100,000 yake so dan wasu abuwa na yaran shi to amma za a hada da wancan da na gaya muku an bayar duzan bashi insha Allah ya je kama hanya abin da zai yi wannan kuma asusun marayu an ba su 400,000 daga wani bawan Allah Allah ya saka mishi alheri marayu sayuzauna okay sayuzauna fil akhirati jaza'an wato za a musu sakamako kenan mabniyun lil maf'ul wato an gina shi ga cewa za a yi musu fil akhirati ko jaza'an ma kanu ya'maluna min al-ilhad abinda suka kasance suna yin ilhadi da sunan Allah saboda ka ilhadi iri biyu ne akwai ilhadi na lafzi ka canja wa sunan Allah wani lafzi ka zo kana amfani da shi akan wani abu akwai kuma na ma'ana wani sunaye na Allah ne shi yake kanta da su kuma ka dauko su ka ba wani cikin halittun shi to ga malam Baba Qasim ya ba da naira 100 ko
ba shi wancan mutum
ba aba mutumin nan ko
eh
to insha Allah wancan kuma tana da insha Allah wai nan suna nan wato mutum ne duk mutumin da zai bar addinin shi ya bar addinin shi domin gaskiya da ya gani yana da ƴaƴa da mata da komai a kore shi har a ce ka bar kafa wannan ya kamata ma bari za mu bi insha Allah ya kamata a komar da shi garin Lagos wurin shi yana da haƙin ya rayu inda yake so ya addinin da yake so ba za a fara gudu ba kuma na haka haife shi me yasa ɗan bokon namu ne suna can su me suke yi sun sake baki Allah shirya da mu to wallazi na kazzabu bi ayatina
alhamdulillah
to to amin
ga wani ya bada
nawa ka ba su
ga wani ma ya bada
to ga bayan Allah dai sun bashi duka Allah saka da kirale wannan ko billion ɗaya ka bashi ya iya isa
Yes, yeah.
Muna roƙon Allah barkin da ke gabata mata da sanarwa.